kare matasa miya da alkhairi karbi ya da zamba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka tare da sake saduwa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke yin duba kan duk wasu al'amura da suka shafi mu'amalar matasa da kafafen yanar gizo. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagorar shirin. Madalla, masu iya magana na cewa idan kana raye to zaka sha kallo. Wani labari da ya dau hankalin 'yan Najeriya a makon jiya shine waiwaye da 'yan kasar suka yi kan labarin matar da aka daura mata aure da hoton saurayinta da suka hadu a kafar yanar gizo na Facebook. Bayan daukan lokaci da suka yi suna soyayya ta kafar, sun yanke shawaran auren juna ne, sai dai saurayin bai samu halattar bikin ba, kasancewar suna kasashe mabambanta kuma yanayin aiki ya hana shi. Kan wannan labari, shirin matasa a duniyar gizo ya jiyo ta bakin Ibrahim Usaini Abdulkadir, kwararre wajen ba da shawarwari da ya shafi zaman aure, kana shugaban manhajar EasyGIS a yanar gizo. Ko shin yana yiwuwa dan ka ga mutum a yanar gizo ka yanke shawaran zaman aure da shi koda kuwa ba ku taba ganin juna ba?
Gaskiya ba zai yiwu dan ka ga mutum kawai a social media da sauransu, saboda wannan is only one sense of sensory organ din ka ne, gan shi shine ana magana kamar ka ga kawai gani ne, kila kin waya da shi lalle kin ji shi, so amma ba ku hadu da shi kuka zauna da shi kika fahimci wane ne kuma wani irin mutum ba ne. Kuma sannan idan a social media ne zaka iya ganin hoton mutum, zaka ganin shi ma akwai mutum ne zaka ga yana da tsawo, amma picture zaka ganin shi kamar mutum ne mai tsawo, ko kuma zaka ganta kamar budurwa ce mai tsawo, amma ran da zaka hadu da ita zaka ganta kuma tsawon ta bai kai inda kai imagination din kai ba. Saboda akwai da psychologist suka yi magana shine ko da yaushe mind din mutum na iya gaya wa mutum wani abu, wanda kuma daga farko daga baya idan ka ga wannan abin sai ka ga bai daidai da abin da kake tunani ba. Kana iya falling in love da mutum daga nesa, eh ana yi, kuma an saba an yi su wurare da yawa tun ma lokacin da ake magana leta ma tun ba a social media ba, zai yi mutum ya fall in love. Kuma yana yawa kuma ya zama suna yin video calls din su, suna ganin junansu, suna kuma son fahimci abubuwan da suke so suke bukata, so amma sai bai samu damar zuwa ba. So inda labarin ya canza kwana shine da a ce da suka haɗu din sun samu lokaci ta je can inda yake, ko shi ya zo nan inda yake, ta ganta suka ci za su yi aure, sun ga wani dimension ne. Amma inda dimension ne a ce ba su haɗu ba, sai kuma ya turo mata hoto, ita kuma inda canjin labarin ya zo, mu killa zai dan ba mu mamaki a arewa, shine labarin ya zama cewa ta dauko hoton shi ta yi to. Dan haka ne kaga yanzu wani wani ma wanda ya gani gobe yana makaranta, sai ga shi ma excuse ne, bai zai iya zuwa sati ɗaya ba ko kwana biyu, ya zo ya dauran auren, sai ce shi ma ai tunda ya ga wata ma ta yi da hoto, ita ma wannan ita ma ai tayi amfani da hoton tunda ana yi. To gaskiya bai kamata mu mukalle shi ba, akwai abin da ake kira al'ada, sannan akwai abin da ake cewa addini. Duk lokacin da kake kokarin ka kawo wani abu sabo da zai haɗu da al'ada da addini, to kuma sai distorting din abin da ake turawa ne, saboda su kare heritage nasu da kuma abubuwan da suke za ka ga sun tsawa a kan shi, su yi magana da shi saboda su tabbatar da wani abu da ba su son ya kawo musu wani abu da zai kawo musu abin da zai kawo damuwa. Definitely mutanen mu za su yi tafiya, wani bai samu damar zuwa ba, amma tunda muna da tradition mai kyau, ya kamata a ce idan shi ya zo ko ita kuma ta tafi su ga junansu, saboda a samu ƴan uwa su shiga cikin wannan abu a daura aure. Idan bai samu zuwa ba aka daura aure, ba sai ta yi hotuna da hoton shi ba, ba kuma sai an kai hoton shi masallaci ba, ana iya baya na in absentia a daura aure, amma wannan hoton da za ta yi hotunan da shi a ce an daura mata hoto da hoto, to shi ne kin ga karin labarin da aka samu, shi ne kuma labarin bai daidai ba. Ƴan jaridan ma da suka fassara shi da mu ƴan social media suka zagi, mu ne mun fassara shi daidai ba, babu hurumin dauka sai ta yi hoto da hoto din, kuma sai an kawo hoto wurin daura auren, ko babu shi akwai abin da ake cewa wakilin mutum, wakilin shi zai je ya zauna a matsayin mahaifin shi ko dan uwan shi ko yayan shi ko wani abu, ko ma dan shi ya karba mishi aure kuma ya tabbatar aure ya zama aure. Shi ne musulunci, haka ne kuma tsari ne, kuma ba abin da ya canza shi akai akan. Dan haka nan ita inda abin ya samu cece ku ce ko kawo surutu, shine tafiyar da hoton, babu dalili, babu abin da zai sa sai an je da wani hoto.
Wasu suna gani kamar ci gaba ne ya kawo hakan da ake gani an samu sauki,
wannan ba ci gaba ba. To me yasa saukin da yake na al'adan ku, ku dauko wani abu wanda ma na shirme ne, me yasa an kai wani hoton shi?
A wani bangaren kuma akwai irin labarai da muke gani, ko ma mu gansu ma a zahiri, inda zaka ga mace za ta fito tana bidan cewa tana bukatar miji, ko waye ne ma ya taho, kana ganin wannan kafafan an yi su ne domin mutum da zaka yi zaman rayuwarka da shi, ka zo ka tallata kanka da sauransu, ya kake ganin irin haka?
Saboda kin san last week mun yi program da muke kiran shi auren dangi, wanda su uwaye wanda suke tsofaffi wanda suka girma idan suka yi calling suna ba da credence to the credit on that program, inda aka yi suka ce da ma yaran za su yadda, su ba zai taimaka musu a hada ki da wani dan uwan wanda ya dace da ko za su, sai sun ba labari. mu kuma zamani ya zo, su kuma samari suna ganin cewa kaskanci ne, rashin wayewa ne a ce an baka miji ko an baki miji ko an baki mata, sai dai a bari mutum ya zaɓi ma kanshi. So wannan zamani din sai muka samu mai ake cewa shine kamar clash of civilization, zamu kira shi, ko kuma yanayi ko lokaci, to shi ya same mu. Su uwayen suna ganin is okay, to shi ya zama yanzu is limited places inda ƴan mata za su haɗu da maza ya rage. A campus dai wasa ake, duk wanda ke campus tare da shi kina ganin shi kamar mate ɗinki ne, shi ba bai ke ko ina ba. So in kina jami'a kina tunanin wanda yake yana aiki, to kuma ke baki da process da kuma time da zaki rika haɗuwa da ƴan wayannan mutane. Sannan wasanni da abubuwan da muke na haɗuwa, maybe na Abuja zaki ga akwai wurare kila zuwa wurin silma da sauransu, amma za su ga yanzu matan suke kai kansu silma, mazan suke kai kansu silma, babu wanda suke haɗewa su biyu suna cin silma ɗin tare. So duka saboda bamu da social programs da suke haɗa mu, irin zumunta clubs nan da ake yi da sauran abubuwa, duk bamu da su yanzu, to haɗuwa ba ta da yawa. To ƴan matan sai suka samu social media ya zama shine only place ne za su iya zuwa secretly and quietly to talk to Iman. Sun gashi zai ga mun kai mun kyau, ko kaza na kai mun kyau, ko ta fara birthday, ko fara conversation da kyau, daga kin lissa da hankalinka da sauransu, ta ga maka cewa tana son ka. Ba magana bace, kuma mu al'umma ta tsangwame matan da ba samu miji ba, sai aka ma ita ce ta hana maka kanta miji, sai ya zama an samu an tsangwame ta, an dame ta, ana so sai ta kace ta mai aure, wanda ma a ce mata bazawara, ta san ta yi auren ta fito, da ta tsangwame ta ana ce mata ina miji ina miji. To wannan yana daga cikin abin da ke damun mutane, ya kamata mu society da al'umma da unguwa mu protecting ƴan matan mu, wanda ba samu mijin ba mu taimake su, wanda zamu samu musu, mu samu kuma fitin website masu kyau irin da tura suke da shi, amma sai mu dan hada shi da Islamic values namu da kuma cultural values namu akai, mu tantance mu zama kuma hadawa muka yi saboda abin yayi kyau.
To muna godiya sosai da wannan karin bayani.
Madalla masu sauraro gabaki ɗaya, a nan zamu dakata cikin shirin na wannan makon. Sai na gaba idan Allah ya kai mu, za a je mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Amza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Assalamu alaikum.